Wannan takaddamar dai ta biyo bayan zargi ne da ƴan kwamitin raya karkara na majalisar dokokin jihar Adamawa suka yi wa kamfanin Hydro Resources da kuma wasu kamfanoni guda biyu da cewa sun hada baki da jami'an ma'aikatan raya karkara da kuma wani kanin gwamna Alhaji Abubakar Umar Jibrilla wajen yin shakulatin bangarwa a aikin kungilar gyara wasu hanyoyin karkara a jihar a karkashin shirin bankin duniya na Ramtu, batun da yasa ƴan kwamitin gayyatar waɗanda ake zargi a wani yanayi na ƙasa da awa guda kuma kasa bayyanar waɗanda ake zargi a ƙasa da awa guda. Sai ƴan majalisar suka ma fitar da sanarwar neman surwa a Jallo tare kuma da zargin badakalar sama da naira biliyan 1 a wannan kungila. To wai ko me yasa ƴan kwamitin ke wannan zargi da ma dakatar da ayyukan da ƴan kungilar suke yi a yanzu? Honorable Hassan Barguma, shugaban masu rinjaye na majalisar dokin jihar Adamawa, na mako cikin ƴan wannan kwamiti.
We are disappointed in the contractor, the consultant and the ministry.
Gaskiya mu ba mu ji dadi ba. Dube da ake wannan aiki babu inganci. Wai a ce har jami'an wannan ma'aikata sun amince. Kai akwai abun dubawa. Shi yasa muka dakatar da wannan aiki.
Their absence shows that what we are assuming that they are doing a bad work and collecting money is the reason why they are absent.
To sai dai koyan da ma ƴan majalisa ke dakatar da ayyukan tuni kamfanin Hydro Resources ta musanta zargin da ake yi tare ma da garzayawa kotu domin neman diyar naira biliyan 1 bisa abin da suka kira bata musu suna da suke zargin ƴan majalisa sun yi. Alhaji Mai Wada Baba, ɗaya daga cikin manyan daraktocin kamfanin, yace abin mamaki ne zargin da ƴan majalisa ke yi ganin cewa ba su fahimci yadda ma tsarin aiki na RAM ke tafiya ba, inda koyi danganta lamarin da cece-kucen da suka yi da wani ɗan majalisa.
Ƴan majalisa suna da dama su je oversight, su yi visiting kowane project, amma ko sani a kowane irin aiki yana buƙatar masana.
Suna zargin kanta sun gayyace ku kun ji zuwa?
Ba su gayyace mu ba. To ya kamata duk komai wurin tsi a bamu awa 12. Kuce su ba su yi ba, sun gayyace mu suka ce mu zo karfe 10 a yanda suka faɗa takardar su ta nuna. Sun kawo mana takarda karfe 9:40 da 5 ne ko da 7. Minti 15 menene ba mu san akan me suka neme ba. Suka ce suna neman mu kawai.
Wasu na gani kamar kan cewa wannan sato kasa katsi bai rasa nasaba da cece kucin da kuka yi da wasu ƴan majalisa. Me ne gaskiya?
Eh to zai ina mi ba zan yi mamaki ba. Domin na mun exchanging word da Barguma a waya, so ina ganin zai iya kasancewa amfani da dama kasancewa sa dan madalisa yayi amfani da madalisa don ya musguna mini.
Shi ma dai da yake mai da martani ganin gwamnan jihar Adamawa Alhaji Abubakar Umar Jibrilla ya kuma musanta zargin cakon gidan naira biliyan 2 ne ma aka bashi.
Aiki ne wanda aka bani aiki na maintenance na hanya a 45 million kuma mun gama RAM da ita ministry da take da RAM take karkashin ta ta je ta duba ta ce aiki yayi, amma majalisu su ba su je ba. Shi ne suka yi inviting namu, to shi ne suka ce in ba mu zo ba fa kai treaty ne za su yi arrest. Abinda suke fada su sun yi gabani kadai ba ne duk wani contractor na RAM an inviting na shi. Opposition ne suka dauki magana sai suka mai da shi wani abu daban.
Kuma da menene dai? Yanzu ko magana na gaban kotu, inda mai shari'a Nathan Musa na babban kotun jihar ya bada umarnin dakatar da duk wani kuduri game da wannan batu har sai ko an kammala shari'ar da za a soma ranar 14 ga wannan wata na Nuwamba. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
A yau a ƙasar nan mata mulki sun zama gajiya, ya da na bakinki na ƙasa su zama tawaya, mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya, idan ya fito kuma a zan mishi maula, da dai za a zan kyaran su da sun yi kyan tafiya, sama lungunya sama lungunya sama lungunya,
ina mafita lungunya ya rike ni sama lungunya.